الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بانهك ونعمنا جيسوا الدين المسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddari haduwar mu a wannan majalisi mai albarka na Masjidul Tauhid wanda ke kofar gidan Dr. Muktari Anda Aliyu dake GRA garin Azare jihar Bauchi majalisi da muke karanta tarihin Amirul Mu'minina Umaru ibn al-Khattab Allah yarda da shi wannan zai zama majalisi na 102 a yammacin nan na Alhamis 18 ga watan Rabi'ul Akhir hijrar Annabi sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1445 wacce ta yi daidai da 2 ga watan 11 shekara ta 2023 a majalisin da ya gabata muna karanta kissa cikin kissoshi da suke fito mana da yadda Amirul Mu'minin Umar Allah yarda da shi yake taka tsantsar wajen mu'amalantar iyalansa dangane da dukiyar baitul mali dukiyar al'umma musulmi kissa ta farko ko misali na farko da ke fito mana da yadda sayyidina Umar ke taka tsantsan dangane da iyalansa da kuma yanda yake kaffa akan dukiyar baitul mali wajen mu'amalantar iyalansa kissa ce da aka mana bayanin yadda ya kiyarda ai amfani da kusaci da ake da shi Umar dan Khattab wajen jawo wa kai amfani ƴaƴansa guda 2 Abdullahi ibn Umar da Ubaidillahi ibn Umar mun karanta a baya sun fita yaƙi Iraki a hanyar su ta dawowa suka bi ta kan Abu Musa al-Ash'ari ɗaya daga cikin gwamnonin Sayyidina Umar Allah yarda da su gaba ɗaya wanda yake jagorantar garin Basara a yayin da suka je gare shi yayi murna da isarsu ya musu maraba lale marhabun sannan kuma yayi tunanin me ya kamata ya saka musu da shi bisa wannan gagarumar ziyara da suka kawo masa sai ya ga cewar akwai kuɗi da ya tara wanda yake da nufin ya aika wa Amirul Mu'minin Umar zuwa garin Madina to yanzu tunda sun zo bari ya jefi tsuntsu 2 da dutse 1 ya amfanar da su daga wannan kuɗin sa'annan kuma su zama a matsayin ƴan aikan da za su isar da wannan kuɗi zuwa ga Sayyidina Umar to shine sai yayi wata dabara ya danka musu wannan kuɗi a hannunsu ya ce su sayi abin da ake da shi a Iraki wanda a Madina ake da buƙatuwa zuwa gare shi da wannan kuɗi da za su kai wa Sayyidina Umar idan suka je Madina sai su sayar da wannan hajar da suka siya a Iraki uwar kudin dama ita ce yake so ya aika Sayyidina Umar sai su danka Sayyidina Umar ribar kuma sai su amfana da ita to kaga ya jefi tsuntsu biyu da dutse daya ya amfanar da su daga wannan kudi da yake son aika Sayyidina Umar sa'annan kuma kudin ya isa zuwa ga Sayyidina Umar to da suka aiwatar da wannan umurni na Abu Musa al-Ash'ari suka sayi haja ta Iraki suka tafi da ita Madina da wannan kudi da ake so a aika wa Sayyidina Umar suka je Madina suka sai da ita da suka sayar sai suka samu riba uwar kudin dama ita ce ta baitul mali ita ce ta al'umma musulmi suka zo suka dankawa Sayyidina Umar suka rike riba to anan Sayyidina Umar ya ce bai san wannan ba bayan ya tambaye su cewar wannan mu'amala da Abu Musa al-Ash'ari yayi da ku ku biyu shin sauran mayaka ma yayi irin wannan mu'amala da su kamar yadda ya ba ku wannan kudi kuka sayi kaya a Iraki kuka zo kuka siyar a Madina kuka amfana da ribar sauran mayaka ma yayi kwatankwacin wannan mu'amala da su suka ce a'a sai ce to bai yadda ba saboda yana ga an yi la'akari da cewar su ƴaƴansa ne sun ci alfarmarsa sun ci albarkacinsa saboda haka a matsayinsu na ƴaƴan amirul mu'minina bari a ba su dukiya su sari kaya a Iraki su je su siyar a Madina riba su rike uwar kudin kuma su bayar dama na baitul mali ne Sayyidina Umar ya ce bai yadda ba kenan bai yadda a yi amfani da kujerarsa wajen amfanar da wani cikin ƴaƴansa ko danginsa ba in ko za a yi haka wa ƴaƴansa to duk sauran al'umma musulmi ma sai an musu shi yana ga wannan shine adalci to lokacin da suka aiwatar da wannan tsari suka zo da uwar kudi suka danka masa sai ya ki karba yace ba zai karba ba sai sun hada masa da ribar gaba daya a sa a baitul mali saboda bai dace a ketse su cikin ɗarurukan mutane ba tunda ai ba su kadai suka tafi yakin ba to anan ɗansa Abdullahi ɗan Umar shi dai bai ce komai ba yayi shiru shi Ubaidillah shi ke mai da martani yana nuna wa mahaifinsa cewar hakan in an yi hakan ba a kyauta musu ba tunda sun wahala wajen saro dukiyar nan sun zo sun sayar ko ba komai wahalar da suka yi a bar musu su amfana da wannan ribar to amma tare da haka mahaifinsu bai amince ba ya matsa dole akan sai fa sun kawo wannan riba da suka samu an hada ta da uwar kudi an sa a baitul mali na kowa da kowa ne na al'umma musulmi to da abin yayi nisa ya fada ɗansa Ubaidillah ya fada shi yan Ubaidillah yana ga haƙƙin su ne ya kamata a bar musu Abdullahi dan Umar shi kuma ya ja bakin sa yayi shiru baya mai da martani Umar kuma Amirul Mu'minin shi kuma ya tsaya tsayin daka akan sai sun ba da ribar an hada da uwar kudin an sa a baitul mali to a wannan gaban muka tsaya wannan gabar kanta muka tsaya a makon da ya gabata sai lokaci ya daga mana hannu to inda zamu tashi inda yake cewa faqala rajulun min julasa'i umara ya amiral mu'minina law ja'altahu qiraban sai wani mutum cikin waɗanda suke zaune tare da Sayyidina Umar sai ya ce ya amiral mu'minin wani mutum wanda suke zaune tare da Sayyidina Umar ma'ana yana zaune a majalisin Sayyidina Umar wasu daga cikin malamai na tarihi sun ambaci wannan mutumi sun ambaci sunan wannan mutumi da yayin wannan maganar suka ce Abdurrahman dan Auf ne Abdurrahman dan Auf mun san yana cikin as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin bai tsaya falalarsa ba ta tsaya iya nan ba yana cikin al-asharatul mubashsharuna bil janna yana cikin sahabbai goma cikin jerin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam wadanda aka musu bishara da aljanna kaga kenan madaukakin mutum ne cikin sahabbai yana cikin sabiqunal awwalun waɗanda suka shiga musulunci suka yi rigaye suka shiga da wuri kuma yana cikin al-muhajiruna waɗanda suka yi hijira daga garin Makka suka dawo garin Madina kaga kenan yana cikin madaukaka mutane wanda in ya ba da shawari ba za a yi watsi da shawarinsa ba to shine ya ba da shawari duk da dai sayyidina Umar bai nemi shawarinsa ba amma sai ya ga ya kamata ya shiga cikin wannan magana saboda kai kawo da ake ta yi tsakanin uba da da a kawo ƙarshen sa dattawan kirki kenan wanda suke kokarin yin sulhu tsakanin iyaye da ƴaƴansu ba wai su yi kokarin bata tsakanin iyaye da ƴaƴansu ba to shine sai ya ce ya amiral mu'minin ya kai amirul mu'minin law ja'altahu qiraban ina ma da ka sanya wannan ribar ta zama qiraban ma'anar qiraban shine zamanto an raba biyu tamkar dukiya ce aka ba su su je su yi kasuwanci da ita in sun yi kasuwancin sun dawo a raba gida biyu rabi na uwar dukiyar rabi na wahalarsu wannan shi ake kira mudaraba mudaraba ka ɗauki dukiyarka ka ba ma wani ya je ya yi kasuwanci da wannan dukiyar ribar da ya ci idan ya zo sai ku raba tsakani wannan shi ake kira mubaraba saboda shi ya yi wahala wajen kasuwanci din asalin dukiyar kuma taka ce kai mai dukiya wannan abu ne sananne a shari'a shi ake kira mubaraba wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi tsakaninsa da matarsa Khadija Allah ya yarda da ita tun gabanin ma ya aure ta ta ɗauki dukiyarta ta danka hannunsa sakamakon labari da ya iske ta kan irin amanarsa yana da amana to shine ta nemi ya zo yayi kasuwanci da dukiyarta kamar yadda wasu daga cikin malaman sira suka bayyana annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi dukiyarta ya tafi yankin Sham da nufin kasuwanci to da yaje kuma cikin ikon Allah sai ya ci gagarumar ribar da waɗanda da take ba su dukiyar tata su je kasuwanci da dukiyar ba su taɓa cin riba irin ribar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci ba a lokacin da ta danka masa dukiyarta to da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo ta yi mamakin irin ribar da aka ci da irin amanar annabi da kuma yanayi da ta ga annabi ya iso gare ta da cikinsa da kuma labarin da yaranta Maisara ya bata bisa abubuwan da ya gani na ban mamaki tattare da annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yasa ta yi sha'awar ta auri annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam to shine Abdurrahman dan Auf a nan gurin ya bada shawari maimakon a karɓe dukiyar duka uwar kuɗin da ribar gaba ɗaya me zai hana a mai da mu'amalar ta zama mudaraba tunda sun yi wa dukiyar wahala ya zama an ba su rabin wannan ribar sauran rabin a hada da uwar kuɗi a sa a baitul mali sai ba da shawarin nan wa sayyidina Umar kaman yayi kokarin raba gardama tsakanin uba da da to anan sai sayyidina Umar ya ji ya gamsu da wannan shawari abinda bai yadda ba shine a bar musu dukiyar duka su rike yana ga wannan ba adalci bane فأخذ عمر رأس المال ونصف ربحه to anan sayyidina Umar da Abdurrahman dan Auf ya bada wannan shawari sai ya gamsu ya amince sai ya karbi uwar kudin da rabin ribar da suka ci sai ya sa a baitul mali wa akhadha Abdullah wa Ubaydullah nisfa ribhil mali sai ayan sannan guda biyu da Abdullah ibn Umar da Ubaydullah ibn Umar sai suka karbi sauran rabin riba sai suka je suka raba tsakanin su to kaga wannan kissar da muka karanta za ta fito mana da tsantseni na sayyidina Umar da kuma adalci na sayyidina Umar da yadda baya yadda ayi amfani da kujerarsa dan amfanar da ɗaya daga cikin makusantansa in har za a amfanar da ɗaya daga cikin makusantarsa to sauran al'umma musulmi su ma a amfanar da su yana ga wannan shine adalci amma a keɓe su saboda albarkacin mahaifinsu bai yadda da wannan mu'amalar ba to shine kalu malamai suka ce wa huwa awwalu qiradin fil islam wannan shine farkon qiradi a musulunci ma'ana a bada dukiya ta baitul mali a je ayi kasuwanci da ita ribar da aka ci daga wannan dukiyar a raba gida biyu rabi a mayar baitul mali tare da uwar kudi rabi kuma wanda ya je yayi wannan wahala ta kasuwancin ya dauka wannan shine farko a addinin musulunci amma in ba amince ba a bayan mun yi bayani tun kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama manzo ana irin wannan mu'amalar amma mu'amala ce ta ɗaiɗaiku ba wai mu'amala bace da za a kalle ta a mataki ta daula ko jagora a dauki dukiyar al'umma musulmi a bayar a je ai kasuwanci da ita wannan anan aka fara to wannan misali na farko kenan da zai fito mana da yadda sayyidina Umar ke mu'amalantar iyalansa musamman ƴaƴansa da matansa wajen rashin amincewa wajen rashin yadda a amfanar da su da wani abu na dukiyar musulmi ba amfanar da sauran al'umma musulmi ba kaga in har ba zai yadda wani ya amfanar da ƴaƴansa ko matansa da wani abu daga cikin dukiyar al'umma ba kaga ina ya ga shi kaga shi in har bai yadda wani ba kaga shi ba zai yi ba kenan shi ba yadda za a iya dauki dukiya ta al'umma ya amfanar da ƴaƴansa da ita ko ya amfanar da iyalansa da ita yana ga hakan ba adalci bane in har zai amfanar da ɗaya daga cikin ƴaƴansa da dukiyar al'umma musulmi dukiyar baitul mali to kowa ma zai kamata ya amfana idan kowa ba zai amfana ba yana ga bai kamata ba ba adalci bane ya amfanar da ɗansa a matarsa a kaninsa a wani wanda ke kusa da shi yana ga ba adalci bane to wannan ba shi ba ma baya yadda wani daban cikin waɗanda ya ba su ragama na wani guri su kula da shi ya amfanar da ɗansa ko matarsa ko wani dai na kusa da shi da dukiya ta baitul mali in ba duka sauran al'umma musulmi za a amfanar ba wannan misali na farko kenan bari mu duba misali na biyu mun ce an kawo misalai kusan 10 wani abu wanda ba su gaza 14 ba to amma dai ba za mu karanta su gaba ɗaya ba saboda lokaci ba zai ba mu wannan damar ba za mu ɗauki guda 5 zuwa 6 mu duba yanda ya mu'amalanci ƴaƴansa da kuma yanda ya mu'amalanci matansa dama galibi za ka ga waɗanda suka fi kusa da mutum matansa da ƴaƴansa da iyayensa ne to sayyidina Umar kuma a nan yana rayuwa ne da matansa da ƴaƴansa to za mu ga misalai daban-daban ta yadda sayyidina Umar ya mu'amalanci ƴaƴansa da yadda ya yi ƙoƙarin daidaita su da sauran ƴaƴan al'umma musulmi bai nuna musu cewa su ƴaƴan shugaba ba ne bai nuna musu cewa su ƴaƴan amirul mu'minin ba ne bai nuna musu cewa kallonsu na musamman ne sama da sauran al'umma musulmi ba ya nuna musu duka ɗaya kuke da sauran al'umma to bari mu duba misali na biyu ya ce tafdilu usamata bin zaidin ala abdullahi bin umara radiyallahu anhum fil ata to ga wani misali kuma da zai ƙara fito mana da yadda sayyidina Umar yayi ƙoƙarin daidaita ƴaƴansa da sauran ƴaƴan al'umma musulmi wasu lokacai ma yakan ɗaukaki ƴaƴan al'umma musulmi sama da ƴaƴansa kamar yadda zamu karanta a nan tafdilu usamata bin zaid sayyidina Umar yayi ƙoƙarin titita usama dan zaid ala abdullahi bin umar akan ɗansa abdullahi bin umar radiyallahu anhum Allah ya rada su gaba daya fil ata'i asalan mun san sayyidina Umar kowa ya sa masa salabi in dai kai musulmi ne to kana da salabi a ko ina kake a fadin duniya in dai an san inda kake kuma akwai wakilan sayyidina Umar a gurin to kana da salabi sawa'un kana aiki ko baka aiki babba ne ko karami namiji ne ko mace kai ko yau aka haifi yaro a zamanin jagorancin sayyidina Umar yana da salabi kowa yana da salabi kenan ba a yi zaman kunci ba zamanin sayyidina Umar to anan za a yi mana bayani yadda ya tsara salarin wane yafi na wane wane yafi na wane gwargwadon matsayinka a musulunci gwargwadon yawan salarinka yace kana Umar radiyallahu anhu yuwazzi'u dhata yawmin 'ala an-nasi a'tiyatihim fa a'ta ma a'ta wa lamma ja'a ad-dawr ala usamata zadahu ala ibnihi abdullah ibn umar yace sayyidina umar Allah ya yarda da shi ya kasance yuwazzi'u dhata yawmin 'ala an-nasi a'tiyatihim, ya kasance yana rabawa mutane salarin su, wata rana ya kasance yana rabawa mutane salarin su, ya saba duk shekara za a rabawa mutane salari, za a ɗebi makudan kuɗaɗe a ba wannan a ba wannan a ba wannan, kuma za ka ga cikin ikon Allah abinda aka raba musu a shekara ɗin sai ka ga zai ishi mutum ya raka shekarar tasa, wani ma za shekarar za ta ƙare ma kuɗin bai ƙare ba. Yanzu idan muna buga misali kamar matan annabi, ya sanya musu salarinsu a shekara dirhami 300. Dirhami 300 nan idan muka ce za mu juya shi ya koma naira, yana daidai da naira nawa? Yana daidai da naira miliyan 11,500. Kowace cikin matan annabi za a danka mata wannan. To yanzu naira miliyan 11,500 ko a wannan zamanin ne aka baka a kai kanka kashinka a kai kanka kai kadanka miliyan 11,500, ba zai ma shekara ba? Ka ko duk wata kana kashe naira miliyan 1 zai ma wata ɗaya, zai ma shekara? A ce duk wata za ka kashe naira miliyan 1, balle ma zai wahala a ce ka iya cinye miliyan 1 kai kadai kashin kanka? To kowace cikin matan annabi yana biyan su dirhami 300 duk shekara. To kaga kudin da za a biya mutum na salari a shekara sai kaga zai ishe shi. Sannan kuma ba kai kadai fa za a ba ba, idan gidanka akwai mutane 10, kowanne ɗaya cikin 10 nan yana da salarinsa. Kai za a baka naka, matarka za a bata nata, ƴaƴanka kowa da salarinsa. In matanka 3 ne kowace mace tana da salarinta, in matanka 4 ne kowace tana da salarinta, idan ƴaƴanka sun kai 20 kowa yana da salarinsa. To kaga wannan ai babu matsi a rayuwa. To anan ana mana bayani cewar Sayyidina Umar wata rana yana rabawa mutane salarinsu, sai fa'ata ma a'ata, ya bayar da abin da ya bayar. Walamma ja'a ad-dawru ala Usama, lokacin da raba kuɗi ko ba da salari ya zo kan Usama, da aka iso kan Usama, zadahu ala binihi Abdullahi bin Umar, sai ƙara masa salarinsa a kan salarin ɗansa Abdullahi bin Umar. Wata riwaya ta bayyana cewar Abdullahi ɗan Umar ya bashi dirhami 2,000. Abdullahi ɗan Umar ya bashi dirhami 2,000. To da aka zo kan Usama sai ya bashi dirhami 5,000. Ya bashi dirhami 5,000. Riwayar Ibn Kathir a cikin littafinsa Al-Bidayatu wan Nihaya ta bayyana cewar 4,000 ya bawa Abdullahi ɗan Umar ɗansa kenan. Da aka zo kan Usama bin Zaid sai ya bashi 5,000. Kaga kenan a riwayar Ibn Kathir wacce ta zo cikin Al-Bidaya wan Nihaya, bambanci tsakanin Usama bin Zaid da Abdullahi ɗan Umar 1,000 ne, dirhami 1,000 ne. Wasu riwayoyi kuma daban na malaman tarihi na bayyana cewar bambancin da ke tsakanin Usama ɗan Zaid da Abdullahi ɗan Umar dirhami 3,000, saboda ya bawa Abdullahi ɗan Umar dirhami 2,000, da ya zo kan Usama bin Zaid sai bashi dirhami 5,000. Kaga dai ko da mun ɗauki riwayar Ibn Kathir da take nuna cewa bambancin 1,000 ne tsakanin Abdullahi ɗan Umar da Usama bin Zaid, ai Usama bin Zaid yafi Abdullahi ɗan Umar, tunda shi an bashi 5,000, Abdullahi ɗan Umar kuma an bashi 4,000. Faƙala Abdullahi, anan sai Abdullahi ya ce wa mahaifinsa, laƙad faddalta alayya Usamata wa qad shahidtu ma'a Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ma lam yashhad. Ya mai da martani wa mahaifinsa ya ce, lallai na ga kafifita ni akan Usama, kafifita Usama a kaina, na ga kafifita Usama a kaina, ka bani dirhami 4,000 shi kuma ka bashi dirhami 5,000, kenan kafifita shi a kaina, ya fi ni salari. Wa qad shahidtu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma lam yashhad, alhali ni na halarci ya kunkuwa tare da annabi wanda shi bai halatta ba. Abdullahi dan Umar yakin da ya fara halarta tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakin Khandaq. Yakin Khandaq ya faru a shekara ta 4 bayan hijira. Wasu malamai na tarihi suka ce a shekara ta 5. To wannan yaki Usama ibn Zaid bai halarce ta ba. To kaga wannan yake nuna Abdullahi dan Umar falalar da yake da ita za ta iya dara ta Usama ibn Zaid. Shi kuma Sayyidina Umar yakan yi la'akari da falalar mutun ne wajen yawaita salarinsa. Falalarsa da kuma rigaye shi wajen shiga musulunci. Wannan ke sa ya yawaita salarinsa. To dai mai da wannan martani wa mahaifinsa Umar fa ajabahu al-Faruq. Sai Umar al-Faruq ya bashi amsa kamar haka. Inna Usamata kana ahabba ila Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama minka wa abuhu kana ahabba ila Rasulillahi min abika. Wannan shine martanin Umar dan Khattab Allah ya yarda da shi. Yace dalilin da yasa na fifita Usama akanka wajen biyan salari shine inna Usamata kana ahabba ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam minka. Usama ya fi soyuwa gurin manzon Allah sama da kai. Tunda ya fi soyuwa gurin manzon Allah kaga yana da falalar da kai baka same ta ba. Soyayyar da ya samu gurin manzon Allah wacce ta tsoro akan taka wannan falala ce da ya zarme ka da ita. To tunda ya zarme ka da wannan falala ya tantanci in fifita shi akan ka wajen salari. Wa abuhu kana ahabba ila Rasulillahi min abika. Sannan har ila yau mahaifin Usama ibn Zaid ya fi soyuwa gurin manzon Allah sama da mahaifinka. Waye mahaifin Abdullahi dan Umar? Umar mai maganan ai shine mahaifin Abdullahi. Yake cewa mahaifin Usama Zaid ibn Haritha ya fi soyuwa gurin manzon Allah sama da Umar. To tunda mahaifinsa ya fi soyuwa gurin manzon Allah sama da Umar, shi ma ya fi soyuwa gurin manzon Allah sama da kai, ka kenan ya cancanci a fifita shi wajen salari sama da kai. Amma batun cewa mahaifin Usama ya fi soyuwa gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sama da mahaifin Abdullahi, mun yadda da wannan? Na'am. Za mu iya cewa wannan tawadu'u ne na Sayyidina Umar ko? Tunda shi yake magana, ai ba zai fifita kansa akan wani ba ko? Wannan zai yake nuna mana tawadu'u na Sayyidina Umar. Ko shakka babu Sayyidina Umar ya fi soyuwa gurin manzon Allah sama da mahaifin Usama Zaid kenan. Me yasa? Muna da dalili kwarai, akwai dalili. Akwai hadisin da Bukhari ya fitar da shi cikin sahihinsa. Wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura Amr ibn al-As komanda, ya tura Amr ibn al-As komanda na yakin zatus salasil, komanda na yakin zatus salasil. To sai zaman to cikin dakarun Amr ibn al-As akwai sayyidina Abubakar, akwai sayyidina Umar, suna cikin dakarunsa, ma'ana suna cikin karkashin mayakansa, shine jagoransu, shine komandansu, su kuma mayakansa. To Amr ibn al-As da ya ga Abubakar da Umar suna cikin dakarunsa, kuma ya duba ya ga kowa ya san matsayin waɗannan mutane gurin manzon Allah, ya san matsayin Abubakar, duk sahabban annabi sun san matsayin Abubakar gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sun san matsayin Umar gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To sai lallaba ya je ya samu manzon Allah, yana ga kamar yanzu matsayin da waɗannan mutane guda biyu suke da shi, shi ma yanzu ya samu matsayi, in ma ko kwatankwacin nasu ko ma ya tsara su, tunda har annabi ya jagorantar da shi a kansu. Sai ya je ya samu manzon Allah ya ce man ahabbun nasu ilai, ya ce ya manzon Allah waye ya fi soyuwa gurinka cikin mutane? Manzon Allah sai ya ce Aisha, Aisha ta fi soyuwa gurina. Ya ce a'a, minar rijali, ba wai cikin mata nake nufi ba, ina nufin cikin maza. Yana tsammani annabi zai ce Amr ibn al-As. Annabi sai ya ce Abuha, Abuwa kenan, Abu Aisha, baban Aisha. Sai ya ce summa man, ya ce summa Umar ibn al-Khattab, sai Umar ɗan Khattab. Ya ce summa man, ya ce summa Uthman ibn Affan, yace sai na ji tsoro kar ya irga ni a ƙarshe sai na yi shuru sai na yi wa kai na qiyamul layl saboda kar mai ta tambayan sa yana irgo mutane har ni kuma ba zai ambace ni ba sai a ƙarshe yace sai na yi wa kai na qiyamul layl sai na yi shuru wannan hadisi in mun kula a cikin jerin maza waye mataki na biyu cikin waɗanda annabi ya fi so Umar dan Khattab kaga annabi bai ambaci Zaid ibn Haritha ba ko sai ya ambaci Umar ibn dan Khattab to amma anan gurin sayyidina Umar yana cewa mahaifin Usama ya fi soyuwa gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sama da mahaifin Abdullahi dan Umar to kaga a hakikanin yanda al'amarin yake mahaifin Abdullahi dan Umar ya fi soyuwa gurin manzon Allah sama da mahaifin Usama Sayyidina Umar ya faɗi wannan ne tawadu'u irin nasa amma dai ko shakka babu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana son Usama dan zai shi yasa ake masa laqabi da hibbu rasulillah shalelan manzon Allah masoyi gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to babban abin da zamu fita da shi karkashin wannan kissa da muka karanta zamu ga yadda sayyidina Umar ya fifita Usama dan Zaid akan dan sa na cikin sa Abdullahi dan Umar a wajen salari yanzu in mu ne a yau ya kake tsammani al'amarin yake ko ya al'amarin zai zama zaka fifita dan wani akan danka a wajen biyan salari ko allowance ko wajen daukan aiki mu je misali na uku wanda zai kara fito mana da yadda sayyidina Umar ke kokarin yin adalci tsakanin mabiyansa yace Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yufaddilu sayyidana al-Husayn ala ibnihi Abdullah ibn Umar radiyallahu anhum fil ata to ga wani misali shi ma yana da alaka da salari yace Umar dan Khattab dan Nufayn Allah yarda da shi ya fifita al-Husayn al-Husayn mun san jikan annabi sallallahu alaihi wasallam dan Fatima Fatima kuma yar annabi sallallahu alaihi wasallam to Umar dan Khattab a wajen biyan salari ya fifita al-Husayn dan Ali dan Abi Talib akan dan sa Abdullahi dan Umar wajen biyan salari tare da cewa al-Husayn ba a haife shi ba sai a Madina Abdullahi dan Umar kuma tun a Makka aka haife shi yana dan shekara 4 ko 5 ya karbi musulunci tare da mahaifinsa kaga kenan ya riga Husaini shiga musulunci tunda tun kafin ma a aurar da mahaifiyar al-Husayn Abdullahi dan Umar ya shiga musulunci kaga yana da falala ko to bari mu ji yace a atabnahu Abdullahi nasiban wa a'ta li sayyidina al-Husayn radiyallahu anhu nasiban awfar sayyidina Umar da yazo biyan salari sai ya ba wa ɗansa Abdullahi ɗan Umar kasansa da ya zo kan Husayn jikan annabi sallallahu alaihi wasallam sai kasansa ya ba shi wanda ya fi na Abdullahi ɗan Umar irin abin da ya faru dai a kissar baya kissar Abdullahi ɗan Umar da Usama ibn Zaid da ya zo raba salari ya ba wa Abdullahi ɗan Umar rabonsa da ya zo kan Husayn sai ya yawaita masa ya rabonsa ya zama ya fi na Abdullahi ɗan Umar فاحتج عبد الله بن عمر لدى أبيه لأنه منح الحسين نصيبا أكبر وأن ذلك لم يتناسب مع ما عرف من سيدنا عمر بن الخطاب من العدالة تو أنا نقول عبد الله بن عمر ديجا أمبا شكا سنسا أمبا وحسين كسنسا كسن حسين يا سناسا سيكفا وما هي سنسا عمر يكفا مسهجة دتشيور na ga ka tashi rabo ka ba wa husaini rabonsa ya fi nawa girma ya fi nawa yawa wa anna zalika lam yatanasab ma ma urifa min sayyidina umar min al-adala kuma hakan da kai bai dace da halinka da aka sani na adalci ba da akalla sai ka daidaita mu da ni da husaini in ma baka sa ni na fi shi ba tunda ai na riga shi shiga musulunci kafin ma a haife shi ni ina musulunci abubuwan da nayi da yawa ba a haife shi ba na falala da daukaka kake nan in ba a fifita ni a kansa ba ba za a fifita shi a kaina ba wannan shine bayanin Abdullahi dan Umar wa mahaifinsa fa bitasama sayyidina Umar سيدنا عمر رضي الله عنه ابتسامة الرضا وطيب خاطره قائلا سيدنا عمر da Abdullah dan Umar ya masa wannan bayani cewar ya za a afiki ta Husaini a kansa alhali hakan yana ga ba adalci bane sai sayyidina Umar yayi murmushi murmushin da ke nuna ya yarda da abin da yayi murmushin da ke nuna cewa abin da yayi babu rashin adalci ciki sannan kuma yayi kokarin kwantar da hankalin Abdullah dan Umar wajen yi masa bayanin da zai gamsar da shi a irin tunaninsa sai yake ce masa innal husaina radiyallahu anhu yamtazu anka bi abihi wa ummihi wa daddihi wa daddatihi wa khalihi wa khalatihi yace shi husaini da ka gani na bashi kaso mai yawa sama da kasanka shi yayi fice a kanka ta bangaren mahaifinsa na farko kenan yamtazu anka bi abihi yayi fice a kanka da mahaifinsa wa ummihi da kuma mahaifiyarsa wa daddihi da kakansa wa daddatihi da kakarsa kakansa namiji da kakarsa mace wa khalihi da kawunsa wa khalatihi da umansa yar uwar mahaifiyarsa da dan uwan mahaifiyarsa to yanzu zai bude masa abun ya fassara masa ya masa fashin baki dangane da wannan bayani da ya kawo shi a dunkule yace fa huwa ibnu tahira fatimatu zahra yace shi husain da ka gani dan tsarkakakkiya ce yar annabi fatimatu zahra wannan falala ta farko kenan da yayi fice da ita a kanka wal imam ali sannan dan imam ali ne to amma idan ana batun mahaifin husaini imam ali waye mahaifin abdullahi dan umar Umar da Umar da Ali waye yafi falala Umar yafi Ali falala wannan anan ma zai fito mana da ni da falala da tawadu'un sayyidina Umar da yayi kokarin fifita sayyidina Ali a kansa amma duk dokacin sahabban annabi babu wanda ke da jayayya kan cewar Abubakar Allah ya yarda da shi cikin wannan al'umma ta annabi shine yake zuwa a matakin farko wajen falala Umar dan Khattab shi yake biye masa a mataki na biyu wajen falala sai Uthman dan Affan shi yake biye musu a mataki na uku wajen falala sai Ali dan Abi Talib shi yake biye musu a mataki na hudu wajen falala waɗannan su ake kira al-khulafa'ur rashidun khalifofin annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke shiryayyu kuma suna daga cikin al-asharatul mashhudu lahum bil janna mutane goma da aka musu bishara da aljanna galibi idan kana bibiyan maganganu na malamai zaka tarar malamai magabata na baya-baya can zaka tarar idan sun zo ba sa fifita wani akan Abubakar sannan Umar yake mara masa baya sai Uthman yake bara ma waɗannan guda biyun baya sai Ali yake mara ma waɗannan guda ukun baya duk in ka zo maganganun malamai na kwarai cikin magabata zaka tarar haka suke jera su yanda jerin su yake a falala haka jerin su yake a jagoranci Abubakar sannan Umar sannan Uthman sannan Ali akwai baitoci da muka shakawo su a wannan majalisi na Ibn Abi Dauda dan Abu Dauda Abu Dauda mun san yana cikin manyan marawaita hadisai yana da littafi da yake shahararre wanda ake kiransa Sunanu Abi Dauda zaka ji an ce wannan hadisi Abu Dauda ne ya fitar da shi aina ya fitar da shi cikin sunan dinsa to dansa yana da wasu baitoci da yayi guda 30 waɗanda suke fito da aqida ta musulmi ahlus sunnati wal jamaa to a ƙarƙashin waɗannan baitoci ya zayyano waɗannan bayin Allah guda hudu kalifofin annabi sallallahu alaihi wasallam guda hudu mutum na farko da ya ambata shine Abubakar sannan Umar sai mutum na uku da ya ambata shine Uthman sai mutum na hudu da ya ambata shine sayyidina Aliyu Allah ya dada su gaba daya yace wa qul inna khayran nas ba'da muhammadin wazirahu qidman thumma usmanul arja'u wa rabi'uhum khayrul bariyati ba'dahum aliyun haliful khayr bil khayr muljiqu wadannan baitoci ya ambaci wadannan bayin Allah guda hudu cikin su yace wa qul kai musulmi na kwarai kace inna khayran nas mafificin mutane cikin wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallam ba'da muhammadin in ka taiba annabi din wazirahu mutum bi wadanda suke waziran annabi su waye waziran annabi abubakar da umar saboda annabi sallallahu alaihi wasallam sautari da dama yake yakan ce kuntu ana wa abubakar wa umar na kasance ni da abubakar da umar dakhaltu ana wa abubakar wa umar mun shigo ni da abubakar wa umar kharajtu ana wa abubakar wa umar mun fita ni da abubakar da umar wannan sheda ce ta sayyidina ali lokacin da aka soki sayyidina umar Allah ya yarda da shi ya juya zai ja mutane sallah abu lu'lu al-majusi ya daba masa wuka mai baki biyu wacce in Allah ya bamu aran rayuwa zamu zo mu ga shahadarsa a nan gaba to aka bashi nono nonon da aka bashi ya fito ta inda aka soke shi da wukar sai aka fahimci cewa zai wahala ya rayu aka dauke shi ya suma aka je aka kai shi gidansa aka ajiye shi jinajina cikin jini mutane sun kewaye shi ana alhili Ibn Abbas yace ni ma ina cikin wanda suka kewaye shi ina kallonsa ina alhili sai naji an dafa kafada ta bayana ana cewa rahimakallah Allah ya maka rahama kathiran ma asma'u rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu kuntu ana wa abubakar wa umar dakhaltu ana wa abubakar wa umar kharajtu ana wa abubakar wa umar yace sai naga an dafa kafaduna ta baya ana cewa Allah ya maka rahama sautari da dama nakan ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa na kasance ni da abubakar da umar mun fita ni da abubakar da umar mun shigo ni da abubakar da umar ibnu abbas yace da na daga kaina sai naga sayyidina ali kenan sheda ce ta sayyidina ali dake nuna cewa waɗannan mutane guda biyu sayyidina abubakar sayyidina umar wazirai ne na annabi masu taimakon annabi ne masu ba annabi agaji na hannun daman annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa galibi in abu yazo ga annabi abin da ke da bukatuwa a nemi shawari yakan nemi shawarin waɗannan mutane guda biyu ne ya nemi shawarin sayyidina abubakar ya nemi shawarin sayyidina umar kuma sautari da dama shawarwarin da suka bashi da su yake amfani an je yakin badar an dawo an samu ganima an kamo fursunonin yaki annabi sai yake neman shawara ya kamata yayi da fursunonin nan ya shawarci sayyidina abubakar me ra'ayinka sayyidina abubakar ya ce rasulullah dabarar da nake ga ya kamata amfani da ita waɗannan kamammun yakin kowa ya fanshi kansa idan suka fanshi kawunan su dukiyar da suka bayar sai a ƙara ƙarfafar daular musulunci da ita mayaka da za su fita yaki sai a ƙarfafe su a taimaka musu wajen fita yaki da dukiyar da za su bayar ta fansa su kuma akwai fatan in an karbi fansa daga gurinsu hakan ya sa su ga kyan wannan addini na musulunci su shiga musulunci su fahimci cewa an musu halacci da ba a kashe su ba sai ce to kai Umar meye shawarinka yace ya rasulullah bani da wani shawari da ya wuce duk a filla kawunansu saboda dukansu daga digadigan shirka sai kafirai duka kowa duka bisu ya rasulullah a filla kawunansu dabarar da za a yi wajen filla kawunansu a duba kowa a ga waye ya fi kusa da shi cikin sahabbanka sai a ce shi zai kashe shi kaga waɗannan shawari guda biyu da aka ba annabi ɗaya daga gurin sayyidina abubakar ɗaya daga gurin sayyidina umar annabi sai ya karkata zuwa ga ra'ayin sayyidina abubakar to sautari da dama yakan shawarce su shi yasa ake kiransu da waziran annabi wazirahu qidman kaga anan ibnu abi dauda yana cewa waɗanda suka fi alkhairi cikin wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallam waziransa tun farkon musulunci sune abubakar da umar thumma uthmanul arjahu sai sayyidina usman yake biye musu a mataki na uku a zance mafi rinjaye kenan akwai sabani na malamai akan sayyidina usman da sayyidina ali sai ce warabi'uhum khairul bariyati ba'dahum na hudun waɗannan mutane shine mafificin halittu bayan su bayan waɗannan mutum uku shine wa aliyin sayyidina ali haliful khairi bil khairi munjihu to kaga anan gurin da sayyidina umar ya kafawa dan sa abdullahi dan umar hujja kan cewa shi husaini yayi fice a kansa ta bangaren mahaifinsa nan tawabu ne na sayyidina umar ina fata mun fahimci wannan bayani
cewa da yayi fice a kansa ta bangaren mahaifinsa wannan tawazu ne amma ta bangaren mahaifiyar Husaini fa ta bangaren mahaifiyar Husaini wannan ba makawa yar annabi sallallahu alaihi wasallam Fatima ta fi mahaifiyar Abdullahi dan Umar mun gane bayanin wannan hujja ce da sayyidina Umar zai iya kafata wa ɗansa Abdullahi dan Umar amma batun cewa mahaifin Husaini yayi fice akan mahaifin Abdullahi dan Umar wannan tawazu ne na Abdullahi na Umar dan Khattab an fahimci bayani saboda mahaifin Abdullahi dan Umar ko shakka babu ya dara mahaifin Husaini sai ce wajadduhu sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kakan shi Husaini shine Annabi sallallahu alaihi wasallam to kaifa waye kakanka an gane bayani waye kakan Abdullahi dan Umar Khattab kamar ai bai shiga musulunci ba ko bai shiga musulunci ba to kaga anan gurin Husaini zai dara Abdullahi dan Umar ta bangaren kakansa tunda Annabi ba ma wannan al'umma ba duk duniya baya Annabi sallallahu alaihi wasallam gashi kuma shine kakan Husaini to kaga anan gurin Husaini yayi fice kan Abdullahi dan Umar ta bangaren wa ta bangaren kakansa da ya zama Annabi sallallahu alaihi wasallam wajaddatuhu sayyidatu Khadija ummul mu'minin sannan kakarsa mahaifiyar mahaifiyarsa ita ce Khadija Allah ya yarda da ita to kaga ta nan ma Abdullahi dan Umar Husaini yayi fice akan sa ta bangaren kakarsa tunda sayyida Khadija matar Annabi sallallahu alaihi wa sallam an samu tababa tsakanin malamai a jerin matan sahabbai wace ce tafi falala wasu malaman suka ce Khadija ta fi falala wasu suka ce Aisha wasu suka ce Khadija wasu suka ce Aisha a wannan al'umma ta Annabi sallallahu alaihi wa sallam tunda Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa wa khairu nisa'iha Khadija bint Khuwailid mafificin matan zamaninta ita ce Khadija bint Khuwailid ma'ana a zamaninta matan zamaninta duk ta dara su a falala sannan Khadija ita ce Allah madaukakin sarki ya aiko mala'ika Jibril takanas yazo kuma ya mata sallama to kaga tana da falala masu tarin yawa wanda sauran matan sahabbai ba su samu wannan falalar ba to kaga anan gurin Husain zai yi fice kan Abdullahi dan Umar ta bangaren kakarsa mahaifiyarsa sai ce wa aqwaluhu kawunan Husaini kuma Al-Qasim wa Abdullahi wa Ibrahim sune kawunan Husaini ƴaƴan Annabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qasim kaga dan Annabi kawun Husaini ya kai zama kawun Husaini tunda Al-Qasim dan uwan Fatima ce Fatima kuma ita ce mahaifiyar Husaini to kaga Al-Qasim dan uwanta ne Abdullahi shi ma dan uwanta ne Ibrahim dan uwanta ne sun hada uba daya da Ibrahim tunda Ibrahim dan manzon Allah ne shi kuma Al-Qasim da Abdullahi sun hada uwa daya uba daya da su kaga dukan su kawune ne na Husaini ƴaƴan Annabi kuma suna da kima suna da falala suna da daraja to kaga anan gurin kawunan Husaini sun yi fice Husaini yayi fice akan Abdullahi dan Umar ta bangaren kawunansa saboda kawunansa ƴaƴan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam yace wa khalatuhu at-tahiratu Zainab wa Ruqayya wa Ummu Kulthum sannan umomin Husaini tsarkaka guda uku ga sunan ƴan uwan mahaifiyarsa akwai Zainab ƴar manzon Allah ce cikin jerin ƴaƴansa mata ita ce ta farko sannan akwai Ruqayya ita ma ƴar manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam sannan akwai Ummu Kulthum ƴaƴan manzon Allah ne waɗannan guda uku kaga kenan ƴan uwan mahaifiyar Husaini ƴan uwan mahaifiyar Husaini da Zainab da Ruqayya da Ummu Kulthum dukansu sun zama umomin Husaini to kaga a wannan gabar Husaini yayi fice kan Abdullahi dan Umar ta bangaren umominsa kenan yanzu su za mu ce Husaini yayi fice kan Abdullahi dan Umar ta bangarori kamar haka bangare na farko ta bangaren mahaifiyarsa Fatima tunda ƴar manzon Allah ce kaga mahaifiyar Husaini za ta fi mahaifiyar Abdullahi dan Umar falala bangare na biyu ta bangaren kakansa Annabi sallallahu alaihi wasallam kaga kakan Husaini ba za ma a taba kwatanta shi da kakan Abdullahi dan Umar ba sannan bangare na uku kakar Husaini Khadija kaga ta yi fice akan kakar Abdullahi dan Umar sai bangare na hudu kawunan Husaini, kawunan Husaini ayyan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam, Al-Qasim Abdullahi Ibrahim. Kaga anan ma Husaini yayi tace kan Abdullahi dan Umar ta bangaren kawunan Abdullahi dan Umar, sai bangare na biyar umomin Husaini. Suwaye umomin Husaini? Zainab, Ruqayyatu, Ummu Kulthum. To kaga ta nan ma Husaini yayi tace kan Abdullahi dan Umar ta bangaren umomin sa. To amma ta bangaren mahaifinsa fa muka ce nan tawadu'u ne na sayyidina Umar, Allah ya yarda da shi. To waɗannan sune dalilan da suka sanya sayyidina Umar da yazo ba da salari sai ya ƙara wa Husaini salarin sa, ya zamanto yafi yawa sama da salarin Abdullahi dan Umar. Shine yace lizalika fa innal Husaina radiyallahu anhu afdal min Abdullahi bin Umar min jami'il wujuh. Wannan shine dalilin sayyidina Umar. Yace wannan yana nuna cewa Husaini yafi falala, yafi fifiko akan Abdullahi dan Umar ta gabaki ɗayan fiskoki, musamman fiskokin da muka ambata a baya. Fala ajaba an ya'khudha nasiban awfa, babu mamaki idan ya dauki kasan da yafi yawa akan kasan Abdullahi dan Umar. To lokacin da sayyidina Umar yayi wannan bayani wa ɗansa Abdullahi, faqtana'a Abdullahi bin Umar bi adalati abihi, Abdullahi dan Umar sai ya yarda da adalcin mahaifinsa. Mun fahimci bayanin kenan, yanda mahaifinsa ya fifita Husaini a kansa ya yarda da wannan, kuma ya fahimci cewa eh adalci ne sa mahaifinsa ya haka. Saboda me? Saboda matsayin Husaini. Husaini yana cikin ahlul baitir rasul, yana cikin iyalan gidan manzon Allah, tunda ya dan jikan manzon Allah ne, dan yar manzon Allah ne. To yanzu idan Umar dan Khattab ya zo ya bashi salarin da yafi na ɗansa Abdullahi, wannan ba abun mamaki ba ne. Sannan wannan ba zai fito na fito da adalcin sayyidina Umar ba. Li'annahu wathiqun min sidiki kulli kalimatin sami'aha minhu, saboda shi Abdullahi dan Umar yana da tabbacin gaskiyar dukkan kalmomin da ya ji daga gurin mahaifinsa Umar dan Khattab, Allah ya yarda da shi. Wa akhadha nasibahu min al-ataya radiyan shakiran, wannan yasa Abdullahi dan Umar ya karbi kasansa na salari yana mai yarda da abin da aka bashi, kuma yana mai godiya wa mahaifinsa cewa abin da mahaifinsa yayi na fifi ta Husaini akan sa wannan daidai ne, kuma ya gode shi ma abin da aka bashi. To kaga wannan kissar da muka karanta za ta ƙara fito mana da adalcin sayyidina Umar, da kuma yadda sayyidina Umar baya taba yadda ya fifita ɗansa da cikinsa akan wani, sai dai ma ya fifita wani akan ɗansa na cikinsa bisa dalilai da yake ga suka hukunta kan ya fifita wani akan ɗansa na cikinsa. To yanzu mun karanta misalai guda uku, dama muka ce akalla za mu ɗauki misalai guda biyar zuwa shida da za su fito mana da irin adalcin sayyidina Umar wajen mu'amalantar iyalansa da kuma yanda yake ɗaukansu daidai da sauran al'umma. To saboda ƙurewar lokaci ina ga sai mu dasa aya a wannan gabar, idan Allah kai mu halka ta gaba sai mu duba misalai guda biyu zuwa uku, sai mu karkare da wannan babi mu tafi babi na gaba. Abubuwan da muka karanta na daidai Allah ya ba mu ikon amfana da shi, abubuwan da muka karanta bisa kuskure ko tuntuɓen harshe Allah ya gafarta mana. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.